是在这边我们记得这个真正的话题在这边记
得那么多人发现我的手机卡车ya ga dakta shehu ya kasa yi da hajjiya mai shana ta biyalla amini an haife ni a garin kano na yi karatun primary school ina a staff farm beauty staff primary daga nan na wuce fgdc mun jihun allah cikin ikon sa muna gamawa na samu admission na fara karatu a nan bayan university inda na karanta ba economics bayan na gama karatu na ba economics na je jihar taraba na yi nysc dina a can daga nan na dawo kano da na dawo kano na ci gaba da karatu na yi mbf masters in banking and finance bayan na gama immediately kuma sai na develop an interest akan teaching profession although dama shi na karanta a first degree dina so sai na koma na yi med in curriculum studies alhamdulillah na gama med curriculum studies yanzu na juya ina yin phd dina a curriculum studies a nan bayan university kan na yi aure ina zaune da mijina injiniya abdullahi jibril da yarinya ta guda daya rabi'at amal
wani course ke karanta a jami'a sannan shin abinda kike so ki karanta ne kika karanta a jami'a sannan idan kin fuskanci gwagwarmaya yayin karatu a bayyana mana
abinda na karanta a jami'a shine first degree da nayi ba ed economics so bayan na gama ba ed economics na nayi service nayi komai sai na koma nayi masters in banking and finance daga nan kuma na kuma gujuyawa inda na kuma yin wata masters in education med curriculum yanzu alhamdulillah ina phd a curriculum studies to gaskiya da farko ba da san teaching profession lokacin da aka ba mu na tafi mun bayyana dan me za a ba mu education kin san lokacin an fito daga secondary school kai yana zafi na fi san in economics inda za ka je kai aikin banki to dai aka convince ni na gida na koma inda na hakura da karbi med na karbi ba wanda BA economics and education and alhamdulillah yanzu gaskiya ina jin dadin abin da ne tunda dai ba shi na ba ni interest akai amma yanzu alhamdulillah Allah cikin ku sanai developing interest akan abin da na karanta da farko tunda gashi har na dora nayi masters kuma ina PhD akan education dukan karatu na ina yin shi cikin sauki cikin ikon Allah amma magana aiki kamar an sha wahala ni an sha wahala neman aiki domin da farko ina ta zauna bayan nayi masters in banking and finance naga ba aiki sun ce to sai daga baya cikin ikon Allah sai na samu aiki na fara a Kano State Scholarship Board to already ma lokacin da na gama masters in banking and finance ba ni da aiki ne to shi na koma nake masters in education so ina cikin masters ina education ina tai ina kuma aiki a nan Kano State Scholarship Board daga baya cikin ikon Allah sai na samu aiki a nan Sa'adatu College of Education to daga nan bayan na gama tunda na samu aikin koyarwa tun daga yana da ina buƙatar lalaba da fada da karatun nawa ni PhD shine abin da nake yi yanzu
kuma a yayin aiki wani irin kalubale aka fuskanta
da abokan aiki maza da abokan aiki mata ni dai abin da na sani shine duk inda mutum yake a matsayin ka na ɗaya mace ka kare mutuncin ka ka san mutuncin wanda kake tare da shi once mutum ya san mutuncin kansa yasan mutuncin wanda yake tare da shi to ba shi da matsala ba shi da matsalar mu'amala da abokanan aikinsa to alhamdulillah tsakanina da abokanan aikina maza mutunta juna ne na san matsayina na san su kuma su wane ne a gare ni kuma mutum don kuna tare da shi duk inda ya yi girme ka ka ba shi girmansa ka ba shi matsayinsa ka san kai kuma naka matsayi saboda haka zalika abokanan aikina mata muna zaune lafiya da su domin muna mutunta juna babban burina a rayuwa da shine in ga ilimi ya inganta musamman ga na ƙasan mu domin abin da ciwo ka kowa kana shiga a matsayin kana kwalinci kana koyawa ɗalibi a kuɗi iya babban burina a rayuwa shine in ga ilimi ya inganta domin abu ne mai ciwo a ce kana kwalinci college of education gaba da secondary amma kana mingilin ka yara ba su iya koda rubuta sunansu ba don akwai ɗalibai da yawa da ba su iya ko rubuta sunansu ba to sai kai ta mamakin ta yaya su kai fasin secondary school har suka taho wannan guri to alhamdulillah wasu suna picking up wasu kware da ma bai kawai dai an zo makaranta ne to ba burina shi ne ta yaya ilimi zai inganta shin problem then? Is it from the grassroots, the primary school, ne? Koko daga secondary school? Because sai an lay a good foundation for yaro kafin ya achieve duk abin da muke son ya achieve a rayuwa. Saboda haka babban buri na shi inga ilimi ya inganta rayuwa ta tabbata tafi a bisa ta farki na gaskiya, ta farki madaidaici. Sannan kuma in shawara ta daga ba ɗan uwa mata shine madaje mi karatu. Muka dage muka yi karatu muka yi ilimi. Idan mijinki ya barka kai aiki kai, idan bai baka ba kai hakuri, domin shi ilimin ba lalle sai ka fita kai aiki ba, a gidanka zaka amfana da shi, domin zaka taimaka wa yara, zaka kuma taimaka wa wanda ya zo gare ka da wanda ba bai zo ba, indai har zaka iya taimakawa a matsayinka na mai ilimi, zamantakewa ma daban take da wanda bai ilimi ba. Saboda haka ni babban buri na shine a ce in ga yau ilimi ya inganta, yara an taso komai yana tafiya yadda ya kamata.
Kuma a yayin aiki wani irin kalubale aka fuskanta?
Gaskiya ba wani kalubale na fuskanta a wajen aiki. Aiki na duk abin da na san responsibility na aiki na ne, ina kokari in yi shi. Duk abin da aka sa ni ina kokari in yi shi a kan lokaci. Saboda haka ni ban da wani kalubale a wajen aiki.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.